cikin shirin kota kwana Dangun abin da ka iya faruwa a nan Jalingo fara jiha Taraba bayan wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke a yau Juma'a inda mata bukaci da Hamza ta rantsar da tsohon mataimakin gwamnan jihar Alhaji San Dalladi da a bayan in majalisar dokokin jihar Taraba suka tsige to koshin maya lauye mataimakin gwamnan suka je ba da Salomon Dalum na fa cikin lauyen da suka tsaya mataimakin gwamnan a wannan shari'an da aka yanke
to shi hukuncin da kotun kolin ta bayar a kotun koli na da ke zama Abuja ta tabbatar da gaskiyar magana wanda shi mataimakin gwamna ya kai kotun sama da shekara da ya ke garwa ainihin kwayar magana ita ce a bi ka'ida inda tsarin mulki ya shimfida domin a sige shi daga ofishin shi ba ita ce abin da muka kalubalance ta tun daga kotun Taraba har zuwa kotun koli har inda aka samu yau gari ne wannan alhamdulillah domin adalci an yi mishi adalci an yi wa shi mataimakin gwamna adalci domin yanzu an wanke shi daga zarge-zarge da aka yi mishi kaga yanzu matsayin shi na dan siyasa ya dawo fat yana iya yanzu ya buge kirji ya nema komi kuma doka yanzu a bayani take saboda haka ba wani majalisa nan gaba za ta ji ta bi bayan fage da bar doka da shige gwamna kuma taimakin gwamna
yanzu haka ma dai wannan hukunci ya fara buka wani al'umman jihar Taraba wato tsakanin masu murna da kuma waɗanda ke takaici ko da ke su ma jami'an adawa sun bi sahun masu murna Alhaji Hassan Jika Addo da ke zama shugaban jam'iyyar adawa ta APC ya ma bayyana dalilansu na yin wannan murna
tsakani da Allah mu murna muke yi
me yasa kuke murna
abinda yasa muke murna wato an dalai sun nuna gaskiya akan abinda suke yi saboda kowa ya sani an yi zalunci lokacin da hanyoyin da aka bi aka kire sani ba yi adalci ba to murnan da muke yi shine Allah ya sa duk zakukan da za a yi nan gaba za a yi adalci irin wannan idan an kire mutum akan zalunci a dawo da shi kamar yadda aka yi din shi ne murnan da muke yi wannan zai daɗa babu ƙarin gwaiwa ne saboda dama mutanen suna taraddudi me zai faru ne in ka ci ma a je kotu a zo a tsaye ta yi kan bai arziki ba amma yanzu mun fara samun tabbaci cewa ko da mutum ya ci zaɓe ya je kotu in Allah ya yarda ba ya adalci
Rundunar 'yan sandan jihar dai ta ma gargaɗi al'umman jihar ne da su bi doka da oda. ASP Joseph Kwaji kakakin rundunar 'yan sandan jihar gama abin da yake cewa
kullum yan gari su zama masu bi doka da oda akwai 'yan sandanmu ciki da waje suna sintiri a cikin gari ba a tabbatar cewa ba wani tashin hankali yanzu abin da muke so jama'a su yi shine a rundunar zaman lafiya kada a ɗauka doka a hannu kuma a kiyaye duk wani abu da zai kawo tashin hankali.
To wai ko shin maya 'yan majalisar dokokin jihar Taraba ne suka ji da wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke? Honorable Ishaq Daniel Gani shine shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar dokokin jihar Taraba wanda tun farko su suka tsige mataimakin gwamnan jihar Taraba.
Dole ka san wannan kotun Allah ya yi sani kuma kotun da ba wani a gabanta kuma ba inda kuma ta yi gyaran wannan abu. Kotun da ka san demokradiyya haiki ne kuma mu lobe ka ne dole mu obeyin abin da kotu ta faɗa a yi. Min kuwa dama processes na tsige sani ɗin bayan an bi kage yadda aka yi aka tsige shi kotu ta nuna babba mishi adalci ba da aka tsige shi tun da ba yadda an ji nashi. Furucin koya laifuffukan da aka zarge shi da shi na ya aikata ko bai aikata ba sai kwamiti din kawai suka konkuluji. Mu kuma majalisa mu muna gani ba mu yi kuskure ba tun da an yi wannan allegation a kan sani an kuma mun sa kwamiti su je su binciki wannan allegation din sun dawo da report sun ce ya aikata kaga ba mu da laifi a wannan wuri.
Yanzu amma dai lokacin hada wannan rahoto ana ma shirye-shiryen rantsar da mataimakin gwamnan da aka komar a matsayin sabon mukaddashin gwamnan jihar Taraba yayin da shi ko tsohon mukaddashin gwamnan jihar da aka tube a yau Alhaji Garba Umar wanda tuni ma ya bayyana a nesa na tsayawa takarar gwamna a zaben shekarar 2015 ke fa barin gidan gwamnati. Ibrahim Abdullahi Azizu, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.